الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزو دريني نتلاتا شلق واتن جماد الآخر إجرم زن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da 1437 daidai da 14 ga watan March shekara ta 2016. A ci gaba da tarihin Sheikhul Islam al-Imam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi Abul Abbas alaihi rahmatullah. Wannan tarihi mun dauko shi daga cikin littafin Rijalul Fikr wad-da'awati fil Islam na al-Allamah Sayyid Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi, Allah madaukin sarki ya sa mu dace. A yau za mu tashi gaban da malam ya ce at-tatawwuratu siyasiyya wa ibn Taymiyyah yuwajihu shada'id. An samu canji da salo na gudanar da shugabanci, shi yasa malam ya ce at-tatawwuru siyasiyya. Ku rabu kofar nan, kun gane at-tatawwur as-siyasiyya, canjin gwamnati da aka samu a ƙasar Masar ya haifar da matsaloli masu ɗimbin yawa akan Ibn Taymiyyah. Ku gano wannan da kyau ko? Za mu ji me ya haifar da haka. An gano wannan? Don dama Ibn Taymiyyah yana cikin matsala ai, ko bai ciki? To kuma sai aka samu canjin gwamnati. Wai abun mamaki, gwamnatin da take ci ma yana cikin matsala da ita, to ina ga kuma wanda ta zo sabuwa wanda ba sa ga maciji da ita. To shine malai ya ce fuji'at misru bi tatawwuratin wa taghayyuratin siyasiyya. Kwatsam a ƙasar Masar sai aka samu wani irin juyi da canzawan jagoranci. Mala ya ce Uhudi Sallibin Taymiyyah mishkilatun jadida, wanda wannan canjin gwamnati ya haifar ma Ibn Taymiyyah da mishkila sabuwa ful kuma sabanin wanda yake fuskanta a baya. An gane madadin canjin gwamnati ya zama ma Ibn Taymiyyah alheri, sai kuma ya zama wani abu daban. Wannan dama shine tsarin da duk wani canji yake tafiya da shi. Domin Ibn Taymiyyah malami ne wayayye, wanda mun karanta a baya siyasan Sham da shi aka yi, siyasan Masar da shi aka yi, shine yanda yake gudanar da hukuma, musamman tun daga lokacin ta tar Ibn Taymiyyah yana ta cewa, domin baba gidaje ne da za a zo ana gudanar da tsarin gudanar da al'umma a siyasance, kawai sai ya koma gefe ya zama ɗan rakiya ba. Kuma ba malami ne kawai irin malamai 'yan bangan siyasa. An fahimci wannan da kyau? Kawai muna goyon bayan kaza ko mu ne 'yan jam'iyya kaza, ba ku san yadda ake gudanar da tsari ba, sai dai tsari kawai ya rika hukunci a kanku. Waɗannan daidai suke da 'yan bangan siyasa. Kuna gane wannan da kyau ko? To Ibn Taymiyyah malami ne wanda yake wayayye, amma fa duk da haka kun ji a karkashin wancan tsohon gwamnatin ne aka daure shi ai haka ne to wai gara wancan da wannan sabuwan da aka samu a ƙasar Masar a wancan lokacin mala yace wanta hadhal ma'ariduna wanta hadhal mu'ariduna hadhihi al-fursa to waɗanda suke da matsala da Ibn Taymiya sai suka yi amfani da wannan dama litta'amuru alaihi bi hurriyati tamma suka yi amfani da wannan dama cikakkiyar dama dangane da shishirya ma Ibn Taymiya makirce-makirce iri-iri cikin wannan sabuwar gwamnatin taso ta ƙasar Masar wa kana Nasir bin Qalawun la yazalu sultan Misra wa Sham a baya in ba ku manta ba Nasir Qalawun shine sarkin Misra wanda tun daga Misra har Sham to gaba ɗaya suna ƙarƙashin gwamnatin shi ne babban daula ce domin duk Filistin din nan su Isra'ila nan su Lebanon din nan su Syria na yanzu su Kuwait bangarori iri-iri duk suna cikin wannan yanki ne su ake ce Masham gwamnoni ne sarkin Masar yake da shi a waɗannan wajejen a wannan lokacin kamar yadda muka sani Ibn Taymiya ai ɗan ƙasar Sham ne amma sanda za a hukunta shi ai Misra aka kira shi to shi sarki Nasir al-Qalawun shine babban sarki kuma bai gushe ba akan karagan mulki wa huwa alladhi kana mu'jaban bi ilmihi shi wannan sarki shine wanda ilimin Ibn Taymiya yake kayatar da shi wa ikhlasihi da kuma yanda yake Ibn Taymiya tsakani da Allah yake abubuwan shi ya qafu alaihi wannan yasa kullun yana tare da Ibn Taymiya kuma idan an zo da abubuwa masu tsanani yakan yi amfani da daman shi wajen sassauta mu Ibn Taymiya matsalolin da ake zuwa da su sakamakon abin da ya sani game da shi fa inna Ibn Taymiyata huwa alladhi kana kad hamalahu ala muqawamati tatar ai Ibn Taymiya shine wanda ya je lallaso sarki Qalawun akan cewa lallai ya shiga yakin da ake da tatar a Sham haka muka ji ko sarki ko wakilin sarki da ke Sham lokacin da Ibn Taymiya ya ba shawaran cewa sai fa gwamnatin tarayya ta shiga wannan rikicin da ake da tatar ko ba za ku iya ba to sai wannan sarki ya ce to gaskiya ba wanda zai je ya roko sarkin Misra ya zo da sojoji a yaƙi tatar in ba Ibn Taymiya ba shine Ibn Taymiya ya je ya same shi fakana kada shahada bi nafsihi shaja'atihi shi wannan sarki Qalawun da kanshi ya ga irin jaruntan Ibn Taymiya wa quwwati imanihi da kuma karfin imanin shi wastiqamatihi da kuma yanda yake da istiqama kan addini ba mutun ne wanda yake rawa kaban shi ke kadawa a cikin al'amarin addini ba da gaske yake addini kuma da gaske yake rayuwa wa fi sanati samaniya wa sab'a mi'a hijriya mala yace hijira na da shekara 708 itazala sultanu sultana sai sarki Qalawun sai ya aji kujeran mulki ya sauka li asbabin kasira saboda wasu sabubba masu yawa wasu suka ce ba sauka yayi ba ya tsaya ne ya je nemo magani kun gano wannan sai mika mulkin ga wani zamu ji kowaye da ko matsalan da wannan suke da shi da Ibn Taymiya wanda ba'asad fihi tasha'um wanda wasu abubuwa na shi'umci suka taso iri-iri wannan yasa sai sarki Qalawun ya aje karagan mulki waqtana'a bil iqamati fi kark sai ya zabi cewa ya zauna a garin kark wa riqata mamlakatihi al mahduda fiha sai ya zama dan wannan yankin gaba ɗaya sai ya yanki a matsayin kaman hakimin wajen ne shi duk wani hidindumu masu yawa ya cire ma kanshi kawai sai kuma an dan waje ya zauna saboda matsalolin da ke damin shi wanda ba ambata anan ba su sauki wata khalla an arshi misr sai ya bar jagorancin misra lirqun din baybaris sai ya bar baybaris a jashankir jashankir shine ya zama kama a ce yana acting ko shine yake kula da gwamnatin fa a'lana bi sultanatihi almustaqilla sarki sai ba da sanarwa cewa sarki Baybaris yanzu shike da cewa mana ya mika al'amarin jagoranci gaba daya a hannun shi wa man thamma asbaha rukun ad-din al-hakim al-mustaqillan li Misr wa Sham daga lokacin sai sarki Baybaris sai zama shine babban sarki a kasan Masar da kuma kasan Sham ba qalawun ba yanzu yanzu misali lokacin da shugaban kasa ya je za a duba lafiyar shi na kwanaki biyar ba ya ba mataimakin shi ba yanzu da abin da yake nema a wannan lokacin wajen waza wajen mataimakin shi lokacin da yar aduwa bai da lafiya ba ya sa acting president ba to shine abin da aka yi kenan yanzu an gano wannan sai shi sarki qalawun ya tafi wasara sheikh nasrul manbaji to sheikh nasrul manbaji waye shi babban makiyin ibnu taymiya kenan kun gane duk wani makircin da yake shirya mai ibnu taymiya wannan nasrul manbaji shike shirya shi to sai ya zama almurabbir ruhi shine malami wanda shi sarki Baybaris ya yi da shi kun gane wannan shike tarbiyyar ruhin shi li hadhil mamlakatil kabira shine mai fada aje a wannan gwamnati mustasharu hal khas shike ba da shawara na musamman duk abin da za a yi kuma shi din nan cikakken makiyin ibnu taymiya ne an gane to kaga akwai me kenan eh an samu matsala amma ibnu taymiya fa kana yu'tabaru min ansar sultan nasir ibn qalawun shi ibnu taymiya a lokacin wannan gwamnati sabuwa tana mai ganin cewa yana tare da tsohon sarki ne sarki qalawun ada mashtuhira bihi min aqaid banda ma abubuwan da ibnu taymiya ake zargin shi da shi na abin da ya shahara na aqidoji wata haqiqati diniya da abubuwan da yake tabbatarwa na addini to dadu tijahati sheikh nasir al-manbaji tamaman wanda waɗannan sun saba ma tunani da fatoyi na nasir al-manbaji kai tsaye mana suna da matsala nasu na cikin gida nasu na malamai na aqida na fatoyi ne yanda aka fahimci addini nasir al-manbaji yana kin ibnu taymiya sakamakon wannan kari kan haka kuma ita sabuwar gwamnati wannan malamin abokin adawa ibnu taymiya shine malamin su sannan kuma suna ganin ibnu taymiya yana tare da wancan tsohuwan gwamnati ne kaga matsala ya kare kenan walizalika faqad ijtama'atil awamil ad-diniyya sai ya zama aka hado da al'amura na addini was siyasiya aka shigo da matsaloli na siyasa li tanfidh al ahkami diddahu ta yanda za a zartar da hukunci kai tsaye akan ibnu taymiya a hukunta shi a ci mutuncin shi a tozarta shi tunda yanzu sun samu dama tsohon gwamnati dama tana ganin ai wannan malamin wancan ne mu ba malamin mu bane mu ga namu malaman kuma malaman gwamnati na yau ba sa shiri da ibnu taymiya idan kan da gwamnatin ba ta shiri da shi kaga an samu matsala kenan to a lokacin ne su gargaba da shawara ai a fitar da hukunci mai tsanani wanda zai cuta ma ibnu taymiya wa fara hada tagyir alladhi hadasa fi siyasati ad-dawla mala yace kai tsaye cikin gaugawa wannan canjin da aka samu na gudanar da gwamnati sadara marsumun mul maliki, sai ga takarda da sa hannun sarki daga gidan gwamnati an aiko lin nafi ibn taymiya ila al-iskandariya wa hafsihi hunak, cewa ibn taymiya marmaza ya bar misra ya koma iskandariya, ɗaya daga cikin manyan biranen ƙasar misra, ya koma can. Kuma in yaje can da zama ba zai cigaba da yawo bane a gari, a za a kulle shi ne, an gane. Wa hafsihi hunak, kuma a ɗaure shi a can. Faqada arsala ila al-iskandariya fil yawmil akhir min safar, mare yace faqada ursila, an aika da ibn taymiya zuwa ga iskandariya a yini na ƙarshe na watan safar, hijira na shekara 709. Wa yuqalu innal gharda min tawjihi ila hazil madinatil jadida, hala yace abin da yasa aka tura ibn taymiya wannan sabon gari, allati kanat tu'baru markazu tasawufi wa sufiyyatil qadim, wanda gari ne wanda yake sansani ne na sufaye tunda, an yatasadda lahu ba'du man yaghtalahu, shine an kai shi garin ne dan a samu wanda zai je ma ibnu taymiya mai kisan gilla a can, tunda an san ibnu taymiya na sukan su, to bare a kai shi sansanin sufaye dan kila ba mamaki wani ya fusata, tunda suna jin labarin abin da yake masa daga nesa, to yanzu sai a bi sai a kashe shi sun huta. Wa tanjiwal dawla min hadhihi suda almutakarrar, shikenan sai gwamnati ta huta daga wannan matsaloli na ibnu taymiya wanda yaki cinyewa, min ghairi ittihamin, ba tare da an tuhumi gwamnati ba, kun gane wannan, wanne kawai daga cikin masu zafin sufanci ya ga ba zai iya ba, kawai daren mai kashe shi kenan, magana ta wuce. Aw su'i sum'atin, kar kuma wannan ya sa a rika ambaton gwamnati da mummunan ambato cewa da hannunta aka kashe shi. Kun lura da makircin nasu ko? Misali kai ne kayi suna wajen sukan yan cocaine a duniya, kayi suna sunan naka ya wuce ko ina, sai a dauke kai sai a kai ka Colombia, mun gane ka sa akwai matsala ko bayan drugs a can, eh ka san ran da ka sauka ma, to karshen ta in kai wasa ranan zaka wuce kiyama, dan ba za su bakka ba, Allah shi kiyaye. To shine aka ibnu taymiya can dan a kashe shi. ولكن سرعان ما اجتمع لديه حلقة من تلاميذه والمحبين به, اي ابن تيمية ناشغا هبا كراتو سابن جركي كينا نندن سي الماجرين شي سيسك كيويش دماس سنش اي تنو مجلسي يتشك تنبل سيزوا روكن درس. وتزايد اقبال العامة عليه, اي gama garin gari na kasan iskandariya din mutane talakawa sai suke cacirundo makarantar ibnu taymiya. فلم يؤثر سمتا, wannan abin da ake dan arfa bakin shi bai tasiri ba, domin an kai shi tsakiyar zawuyan sufaye madadin wani ya kashe shi ko jama'a su ci a kan shi ga bayan da zai iya yi shiru, sai kuma al'amarin sai ya canza, sai mutane suka rika zuwa wajen shi gayya gayya ayiri ayiri. Wa ta'tilin alal kalami wal amal, sannan ana kokarin a hana ibnu taymiya magana ko duk wani aiki da ke karo dangane da aqidan sufaye, sai wannan bai nasara ba. Wa shagalahu nashru ta'alimil kitabi was sunna, sai zama abin da ke gaban shi kawai ya da karantarwar alqur'ani da sunna. Warraddu alal bid'i, da kuma tinkarin bid'a yana raddinta qarara. Wal munkarat, da duk wani abu mummuna an kulli shay'in, duk wani abu da kasi na bid'a ibnu taymiya bai sassauta mashi ba ko menene, sai dai daren mashi ya raddi qarara. wa bada annasu yuhibbunahu sai mutane suka rika san shi wa yakrimunahu suna girmama shi hatta ahraza qabulan aman bainahum har sai da ya samu karbuwa na gaba dai a ko ina Iskandariya kowa Ibn Taymiya ya fi shi masoya duk garin ba wanda yake Ibn Taymiya jama'a aka cika aka tumbatsa ba wanda ya sai fada a jikaf sai Ibn Taymiya yaqulu shaqiquhu Sharafuddin Ibn Taymiya akwai kanin Ibn Taymiya mai suna Sharafuddin alladhi kana rafiqahu wa masharikuhu fil habs wanda wannan tsaran da aka yi musu wani irin kulle ne kaman a ce an tsare ka a waje amma kuma ana ce ma sakin me daurin talala zaka yi harkoki iyakan garin amma baka saka fita ba kun gane amma ba shi dama ya komi to shine dan uwan shi yake bada labarin karbuwan da Ibn Taymiya yayi fi risalatin ba'atha biha ila ahli Damashq a wani wasiqa da wannan dan uwa na Ibn Taymiya ya aika zuwa kasan Sham nan ne garin sa ai za a aika madalibai da ƴan uwa dan su san halin da ake ciki na biyu dan labari ya kai ga yanzu Ibn Taymiya an canza mai waje daga Sham zuwa ina zuwa Iskandariya to dan su bada labarin ya canjin yake canjin ya zama da muni ko ko yaya wan kalaba ahli thugar ajma'un yake gaya mutanen Sham ai mutanen wannan garin gaba ɗaya su sun tarbiye mu ilal ahi zuwa ga dan uwana muqbilina alaihi mukrimina lahu ba su sauraron kowa a duk garin Iskandariya sai shi kuma ba wanda ake girmamawa kamar yanda ake girmama shi wa fi kulli waqtin yanshuru min kitabillahi wa sunnati rasulihi a kowane lokaci Ibn Taymiya ba abin da yake yi sai yakin yada alqur'ani da sunna ma taqarru bihi ainul mu'minina wanda duk wani mu'mini in yaji ko yaga abin da ke faruwa zai ji kwanciyar hankali wa zalika shajan fi khuluqil a'da wannan sai zama wani irin naushi ne a makogaran makiya an koro shi a can yayi karfi suna ganin ya bar nan ya tafi kun gane wannan sai ya bari ya tafi da ya koma can kuma sai ya ƙara me karfi madadin kuma su can hankalin su ya kwanta sai ya zama kaman duka ne a makogoron su shi yasa an ka iya da'awa duk lokacin da kake da'awa in dai kai ba local champion bane an gane sai mutanen waje suka ce su ba sa son ka sai ka bar su an gane wannan da kyau ko amma kai local champion ne sai ka tsaya ce a to ayan ka bari ba abin da zaka yi sai ka gusa ka gane wannan da kyau ko inda gaske kai champion ne ko inda ka je can ma zaka zama me champion again an gane wannan da kyau ko in ko dama waje ne yayi ka to ka mutu dama ka'ida jarumi ke yin fage ba fage ke jarumi ba an gane wannan da kyau ko to Ibn Taymiya ya bar Masar su tsammanin su yanzu alhamdulillahi komai ya zama nasu za su miƙe kafa su faɗa abin da suka ga dama to yana ɗalibai a wajen har yau to sai koma Iskandariya su a tunanin su sun kashe da awan shi ba abin da zai iya yi sai kuma ya samu karbuwa sama da ta Masar ma ya samu ɗalibai sama da wannan to dan uwan shi ya ce wannan sai ya zama kaman naushi ne a makogoro an taba duka makogoranka mun gano wannan abun duniya ya ishe su ma'anan wannan shine suka yi ta ciwon baki suka yi ta surutu iri-iri ma'anan bai amfanar ba wastaqarra inda ammatal mu'minina wa khassihim min amirin Ibn Taymiya ya samu karbuwa wajen dukkanin mu'minan da suke Iskandariya da kuma manya-manyan mutane masu fada a garin ma mala yace daga ciki har sarkin garin an gane wannan ne ke ku ya kama gwamnatin Iskandariya wa qadin hadda alƙalin garin ma wa faqihin da babban malamin garin wa muftin da babban mai fatawan garin wa sheikhin da babban malamin garin wa jama'atul mujtahidina da sauran mujtahide na garin illa man shazza min aghmarul juhal sai dai jahilan gari kade ba har sau dan din da aka ji kun gano wannan da kyau ko duk inda kaje dama akwai shegu suna nan su ba sa shiga cikin addini an gane to dan uwan shi yace illa man shazza min aghmarul juhal sai waɗanda suke tantiran jahilai ma'azilla su ma ba su bi Ibn Taymiyyah ba amma suna cikin kaskanci wasigar sun shiga cikin mai tozarci da kaskanci ina fatan mun gano wannan da kyau muhabbati sheikh kaunan sheikh tana ta yaduwa wa ta'zimuhu da girmama sheikh wa qabulu kalamihi da karban maganar shi warrujoo ila amrihi wa nahayhi duk inda Ibn Taymiyyah ce ayi nashi ake yi duk inda yace a bari nashi ake bari kun gano wannan kuma kalla babban sarki na gari bai san shi manyan malaman gari ba su san shi an tura shi wancan gari ne wai dan ya zama tarihi ma mai yiwa samu wani jahili ya kashe shi sai kuma ya samu wannan karbuwan sun kasa fahimtan al'amarin karbuwa wai na waye kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan bayani karanta littafin al-bidayah wa an-nihaya juz'i na 14 shafi na 50 wa wujida bil iskandariya min zalika al-hin ghalabatun li afkar firaq as-sabi'iniyya wa wahajat al-wujud mala yace ka san matsalan da ke iskandariya a wancan lokacin shine aqidan sabi'iniyya mutanen ibnu saba mun gane zai magana kan mutanen ibnu saba duk da mun yi maganar sa ina a cikin littafin al-intisar lis-sahabi wal-al kun gane wani takaddari ne wanda yazo yace ya shiga addinin musulunci zamanin khalifancin sayyidina usman sai ya ce abubakar bai iya ba wanda aka fara addinin tirran farko da shi Umar ma bai iya ba shi kanshi Usman din bai iya ba ya ci gaba da zagin su da cin mutuncin su a bakin wannan Abdullahi dan Saba aka fara jin zagin sahabi ba taba jin haka ba daga baya shigo addinin dan cin arziki amma kuma waɗanda suke da su aka yanke wa addinin cibi yaje su ba su iya ba to a garin Iskandariya magoya bayan suna da yawa sai kuma masu aqidan wahadatul wujud yan kowa Allah ne wa kana hunaka ba'du du'atiha almutahammisin kuma a garin Iskandariya akwai masu da'awa akan abi wannan aqida kuma suna da karsashi akan da'awar kun gane suna da ilimi sannan kuma da'awar suna yin ta da gaske da hamasa hatta nalal hazil afkar qabulan fi awsatil amma aidan wannan tunani irin nasu ya samu karbuwa a wajen jahilan gari da yawa fa kana laha ta'thirun sayyi wannan aqidu sun yi mummunan tasiri fi akhlaqihim a wajen dabi'un wanda suke riko da ita wa a'malihim da kuma ayyukansu wa anta jat fihim intilaqan min umuri shari'a wa hurriyati fiha wannan ya saman musu wai suna ganin suna da yanci da dama su iya canza tsarin shari'a yanda suke so bayan da Allah ya aika annabi ba su ga rika wasa da harkan shari'a in Allah ya ce eh sai su ce ba haka Allah yake nufi ba ga abin da yake nufi no an gano wannan da kyau ko sai zama madadin abi Allah sai zama su ake bi fa qawama ibn taymiyah hadha al-iltija bi shiddatin wa hamasin shi ma ka ibn taymiyah ya tinkari bannan su da karfi da kuma hamasa yanda suke yadawa da karfi da hamasa haka ibn taymiyah ya tinkari aqidan da karfi da hamasa kaji wanda aka kai yan aqidan su kashe shi kuma gashi ya tinkaran musu wa radda afkar haula'i du'ati haka ibn taymiyah shi kadai ya rika raddin tunanin wadancan yan da'awan ƙarya wa mazzaka kalimatihim, ya ragargaza kalmansu, fashattat jam'ahum, ya katsa gayyansu baki daya, wa farraka shamlahum, duk wani abin da suke na ƙarfi Ibn Taymiyyah ya rusa shi. Wa dhalika fi fatarati iqamatihi fi hallati la tajawuzu samaniyata ashhurin, zaman da yayin nabi wuce wata takwas ba. Kun ga wannan da ke ku Ibn Taymiyyah ya biye mutsutsaka su. Wa a'rada anhumul amma, kanka ce haka jahilai sun ba su waje, wal khassa, da manyan gari, wastataba jama'atan, aka samu jama'a da yawa kasira masu yawa sun tuba, wa tabara isu min ru'asaihim kabir, akwai ɗaya daga cikin manya-manyan waɗanda suke kan wannan aqida, Allah ya taimake shi ma ya tuba. Kun gano wannan da kyau ku, kaga alheri ne tura shi ku, so an je an kai shi ne ya samu matsala, madadin matsala kuma sai ya samu me, sai ya samu ɗaukaka. Wa kana Muqirr ibn Taymiyyah fi Iskandariya muttasi'an nadhifan maliha, wajen da Ibn Taymiyyah yake zauna a Iskandariya sai zama waje ne mai yalwa, tsaftataccen waje kuma ƙawatacce. Lahu shubbakan, yana da shabbaki guda biyu, ahaduhuma ila jihatil bahar, yana da majalisi a ɓangaren tekun Iskandariya, wal akhar ila jihatil madina, ɗaya kuma yana fuskantan cikin gari. Wa kana yadkhulu alayhi man sha'a wa yataraddadu ilayhi al-akabir, kowa ya ga dama ya je zai je, ba wai an tare ne sai wasu kade ba, amma manyan gari suna yawan zuwa ma. Wal ayan, da manyan jami'an gwamnati, wal fuqaha, da manyan malaman fiqihu, yaqra'una alayhi, suna zuwa su karatu Ibn Taymiyyah masa bayani, wa yastafiduna minhu, suna fa'idantuwa da Ibn Taymiyyah. Kun gano wannan, kun ji zaman Ibn Taymiyyah ina a Iskandariya, da suka rasa gwamnati an yi haka ne domin a murƙushe shi ya zama ba abin da zai iya yi, ya murƙusu ya murƙusu ba. Allah ya sa mu dace. Inqiradu amri rukunuddin jashankir, lalacewan al'amarin sabon sarki, rukunuddin baybaris shi ne jashankir, ba shi haka ba rukun gwamnati ba, ya sa mu malaman sunna ido, bargajin da al'amarin shi zai lalace. Duk sanda a matsayinka na shugaba aka baka dama, ya zama tunaninka shi ne ka faɗa da waɗanda suke riƙe da sunna ko, wallahi sai Allah ya lalata al'amarinka duka. In ɗan kasuwa shiga wannan harka na rigima da masu addini, sai Allah ya susuta al'amarin shi. Kowaye baka taba al'amarin Allah, Allah madaukakin sarki ya baka, zai rusa ka. Bari ku ji abin da ya faru da wannan sarkin. Kaga duk da makircin da ya na tura Ibn Taymiyyah, makircin bai nasara ba ko, eh, amma Allah bai bar shi ba. Kana Sheikh Ibn Taymiyyah yatanabba'u ahyanan an nihayat ayyam jashankir, so da dama Ibn Taymiyyah yana ba ɗalibai labari su kwantar da hankalinsa cewa al'amarin sabon sarki ya kusan zuwa ƙarshe. Wa shaykhihi, kuma shehin shi ma al'amarin shi ya zo kusan zuwa ƙarshe, nasarul manbaji, ku rabu da su, sun kusan zama tarihi. Wa yaqulu, ga abin da Ibn Taymiyyah ke gaya ma ɗalibai, yana cewa zalat ayyamuhu, ku kwantar da hankalinku lokacin da Allah ya ara mai ya ƙare, wanta harri asatahu, gwamnatin shi ta zo ƙarshe, wa qaraba inqida'u ajalihi, ajalin shi ma saura kiris, saboda ya riga ya gama taba karfin shi game da fada da addini. Duk wanda ya ga sai Allah madaukakin sarki mai alankar kawas, kowaye in ga da dan uwa da yake mulki yanzu ka ce dan gwada ka gani. Kun gano wannan ne kyau ko, ya taba ya gani na rantsi da Allah sai ya sha mamaki, ai ai a sakwata yi ko ba yi ba. Ba na son buga misali ne, amma da sai in ƙara muku wani misalin, Allah ya sa mu dace. Mala ya ce wa ma kana kadan marra ala hukumihi amun wahid, iyakan gwamnatin Baybaris shekara ɗaya إذ قرر السلطان نصر بن قلاون الأودى إلى الحكم كوي سيغا سنر وحكوما چه سركي قلاون زيدا وكرغ ملك كذا وكي داموه أي باكو غانا داموان نمبر إندا راكو سامو ملفا كتنبئي ملفا كتوية تجرن داك سنر چه وا لندورا شيني دو غمنت أنغاني ba kada yanda ka iya wallahi malam akwai damuwa ba dan karami ba mutumin da da ake mai jiniyan girmamawa yanzu yana tsoron kar ai mai jiniyan gidan yaro kuma ba duk jiniya bane to kawai sai ga sanarwa yan labai zai dawo fatawajjaha ila dimashq da ya tayi sai ya wuce dimashq 13 ga watan sha'ban hijira 709 واستقبله اهل دمشق متانن دمشق قنص da qorqota suka tarbi sarkin su alladina kanu yuhibbunahu bihamasin baligin wanda sun gayyace shi ay sun tarbe shi da hamasa wanda yake matuka yanda yake tarban Buhari ba da hamasa yake tarban shi ba an taba cin zabe mutane suka mutu in ba shi ba kun gane wannan ne kyau ku wannan shine hamasa ودخل الى دمشق يا شيخ دمشق شابك ga watan sha'ban fi abhatin azima cikin kurjini watawajjaha min dimashq ila misr haka yabar dimashq yatinkaro misra haisa adda ahluha idadatin kabira sanda mutanen masar suke kikkiawan shiri lissu ibalihi saboda tarban sarkin su wadakhala me rakabu sultan ila misra ayirin sarki kaman kace convoy na sarki sun shiga misra ne a wannan lokacin kai tsaye duk jama'an gari suka bido suka tarbe su ina tsohon sarki yana da file ko walamma ra'a rukunuddin jashankir yayin da sarki rukunuddin jashankir yaga annal ahwal tanqalib al'amari ya canza istinqal anil hukum yaga sauka dai sauraki ris abakwai ga watan zulqada qubida alaihi al-amir saifuddin na'ib al-sham to sai bar misra sai koma sham bakwai ga watan zulqada kwana no ash'aban semi ramadan semi shawwal semi zulqada wata hudu da saukan shi wakilin sarkin misra a kasan sham saifuddin ya kama shi aka turo shi misra wa qutila bi misr fi misra a kasan misra aka rata shi an gane in yanzu ne abin da ibnu taymiya ya fada aka yi haka na farko za a ce waliyi ne wasu kuma za su ce a ibnu taymiya ne ya mai makirci a ba makirci ka'idan fada da addini ku kana yi ne Allah zai maka zai baka sai ka dauka kaman kai nasara Allah yana ka san wutan Ezebel ka san wutan walda ku tabababa haka Allah zai maka dan abin da yake takama kana shigar da wannan zai limi ka kara shigar da wani ya limi kan ga farga shikenan an gane wannan idan mai kudi ne yasa fada da addini ko in ya dibi miliyan 50 ya zuba a nan kasuwanci sai ga sun tafi a guje ya bi su zai kawo sai ga ga miliyan 100 shi can sun yi can zai bi su a guje kafin ya kai inda miliyan 100 can suke 50 din can sun tafi kafin ya isa can sai a ce mashi zubo 200 nan yana zuba nan wancan sun tafi kan kai ga sai zama ba komai ya ninshi Allah ya lalata shi kuma sai kasa gane wai me ya ja mai matsalan nan asali fada da addini ne kuma in kana son ka gane ko dan Allah ka dan yi ka gani mun gane a dan gwada da Allah ga fili ga mai ko trailer kake ka dan gwada ka dan yi fada da addini ka gani kun gane wannan ne kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace kuma duk tawilin da zaka yi ka yi fa
cewa kai ba kana yi da addini bane da wani kake kai ga gani su ma ai cewa suke ba addini suke fada da shi ba suna fada da wai da Ibn Taymiyyah suke yi haka suke cewa ai kowa na nashi tawili ai har nan Makka ma sun ce ai ba suna fada da addini bane da wani suke fada da Muhammadu suke yi amma sun ga sakamakon ai Allah madaukin sarki ya kiyaye to kaga karshen ja shankir kenan da ya fada da Ibn Taymiyyah kuma ga Ibn Taymiyyah dama ya ga ma dalibai ai an kusa an gane malaye ci wal mu'arrikhun malaman tarihi muttafiquna ala anna ja shankir kana maqbulan ladin nas ayyama niyabatihi sun bari cewa gaskiya farkon al'amarin ja shankir lokacin da ya hau karaga na ruku kun gane ya samu karbuwa cikin mutane kama kana rajihul janib ya kasance mutun ne mai saukin kai za haiba mai kurjini wa waqar kuma yana da natsuwa waqada bada as-sultanatuhu mustaqilla sai zama ya kuma yana yin shugabanci shi kadai wa khudlahi fi waqtin wahid an gane a yana yin hukunci yana shugabanci a lokaci daya sannan waɗanda ke khuzlahi su yaukarin tadiye mai kafa su ma suna fada aje a cikin me cikin gwamnatin shi kun san wata mutumin kirki ne yana dabi'a na kware da komi amma sai ya zama shashasha makiyayen shi ya ja a jikin shi masoyan shi ya kore su an gane wannan kyau ko sai ya zama yana da karfin fada aji su ma me suna da karfin fada aji ai abi ya kyau kenan ai fi waqtin wahid mala yace faqadin tahad haibatuhu kan kai haka kurjinin can nashi yayi me ya watsi sun gama zubar mai da kurjini shi shashasha bai sani ba wazala najmuhu tale mundu ilaihi bisultana sai tauraron shi mai haske da ya haska san da ya zama shugaba sai wannan tauraron nashi sai ya disa shi wabtada azwal dawlatihi kadan kadan matsayin shi na raguwa daular shi na rushewa sai ya bada hukunci sai wani mai yake ce kariya kake ba kai sama sai kuma ya tabbata bai isan ba kaga wannan a wa dhalla yatafaqama amruhu fasadan sai zama al'amarin shi na talalacewa wa hukumuhu ittiraban sai ga hukunci an jima ya soke a ya fara samu ittirabi kun gane wannan da kyau ko wallahi ba don kara zama cin fuska ba da na buga muku misali an gane wannan da kyau ko hukumuhu ittiraban yana ba da hukunci ko sai wani mai yake ce kariya kake zai ce to ya janye shugaba kana wannan tab haba wala ai inda kai shugaba ne kai isdarul hukum har kai yanke ko to magana ya kare kawai ba canzawa kun gane wannan da kyau ko koda waɗanda kake gani da mutunci da daraja sun zo sun ce da matsala ka ce matsalan ta faru kun gane wannan da kyau ko ai wallahi daga randa ka sake kai isdarul hukum wani yasa ka jinyi ba wai ka ga dalili da hujja daga Allah ba na rantsi da Allah hukuncin ka ya watsi kenan ba haka ai ba ittirabi ba ka double standing kana sakewa kai wannan an samu matsala ba ganin me yasa dan daura yake samun nasara amma wancan tsohuwan tafiyar ya suke abin da ya haifar mas da matsaloli kenan to kar ma ka ce su inda za a motso ku sai ai kwatance da yanzu nan kwatancin sai kaga ya fito karara to mayalal asab ba za mu yi ba shi wanda ya sani ya sani wata haddasa anhu mu'arrikh misr al-kabir akwai babban malamin tarihin kasar Masar yayi bayanin shi al-maqrizi faƙala ya ce wa kana rahimahullahu hayyaran ya zama ruɗaɗɗe ne afifan amma kamamme ne kathiral haya yana da kunya wafiral hurma yana da alfarma duk inda ya tinkara jalilal qadar yana da martaba muhabun ana ganin kurjinin shi satwatu fi ayami imaratihi yana da iya bayani in ya zartar da abu sai ka dauka gaske ne san da yake mulki falamma taqallaba bi sultana yayin da aka bashi mulki 100 bisa 100 da dafiti ne yana hawa mulki 100 bisa 100 wara sama bismul malik aka nada shi da sunan sarki baki daya haba ittada qadaruhu sai mataban shi fara sauka kasa ya fara dropping wastada afa janibuhu sai ya zama wancan abubuwan da ake ganin shi banga banga sai fara me sai fara rushewa waqumi a menene fihi nan da nan sai kowa ya fara sha'awan kujeran kun gane ka sai idan kaje ya suno wajen dan awaki da 20 dinka idan ka ga dan ramon makuya kai ma ka idafa kunkwasan ka ce nawa wannan amma ka ga asalin rago a rumfa BIF kenan kai ba ka je wajen ba kun gane wannan amma su kowa na gani a wannan susun sun ne a to ni ma zan iya ai kuna fahimtar wannan da kyau ko sai kowa ya fara gurin shi ma yana ganin wannan kujeran banza ta fadi shi ma zai iya nema wata ghallaba alaihi al-umara ai nan da nan sai sarakuna suka yi cakan shi wal mamalik da sarakuna masu mulki kowa ma ita yake hari walam tanjah maqasiduhu duk abin da yake nufin zai yi ba kwaya ɗaya da nasara wala sa'ida fi shay'in min tadbirihi ila anin qadad ayyamuhu ba abin da ya iya zattarwa wanda za a kalla a ce nashi ne mustaqil har ya gama mulkin shi baki ɗaya wa anakha bihi himamuhu haka dai aka waye gare himman shi sanda ya durkushe himman nashi ita ma ta yi me ta durkushe karanta littafin khutat misr juz'i na biyu shafi na 418 ka gano nan ai daga lokacin da zaka zama shugaba ko sai ka zama zaki mai kwanya mai hangen nesa sannan ko mai iya zartar da abin da ka san daidai ne kuma ka tsaya kan shi an gano wannan duk yanda za a ce ai kaza ba daidai bane ka ce Allah saka muku da alheri zamu ci gaba da yin wannan abin haka har sai san da dalilai suka tabbata amma in ba haka ba sanda zaka yi jagoranci kowa zai zo da bayani kuma yana son wannan bayanin nashi shi zaka yi me shi zaka yi kaga an samu matsala kenan a lokacin za su yi kokarin nuna maka ai mukaminka daidai yake da mukamin shugaban karamar hukuma ko daidai yake da shi mukamin gwamna wani mahaukacin ma zai dauka daidai yake da mukamin me shugaban kasa a lokacin za ka shiga wauta ba dan karami ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya taimake mu mala ce wala ajaba an yakunan qara'an annan an yakunan qiradi dawlati jashankir ba mamaki wannan daula na jashankir a ce da mata watse min gairi asbabin mustabiqa natija ba tare da wani abun arziki da yana wannan natija mai kyau ba idha'ihi lirajulin mukhlisin kabir ba dan komai ba sai dan cutar da mutum mai ikhlasi babban mutum a aqida da addini da yayi wa mu'aradatihi lahu da karo da ya rike da ibnu taymiya kai tsaye wa tasiran lima qalahu ash-sha'ir al-farisi ga bayani na fassaran wani mawaki dan farisa kun gane wanda yayi kun gane da yaran farisa ne aka fassara mawaki ne bari ku ji abin da ya ce wa ma'anahu kam jarabna fi alimin mukafa'a da yawa mun ga malaman da aka yi karo da su aka cutar da su da magana ko da aiki ba a je ko ina ba Allah madaukin sarki ya dauka musu fansa anna man haraba abdan mukhlasan lillah yake cewa duk wanda ya sake ya fada da wani bawa wanda yake addini dan Allah tafana fi da'awatihi kuma wanda ya ifana'i ma'ana shi ke cikin da'awa kai tse ba abin da ke gaban shi sai wannan da'awar kai kuma baka da matsala a duniya sai shi wa hijra wa hajara fiha rahatahu wa ladhatihi duk wani abin da yake na jin dadi na duniya ya watsar da awan ne yake gaban shi duk wani nishadi ita da awan ita ce nishadin shi kai kuma wannan shi ne abokin matsalanka in da masa yace haka Allah madaukin sarki zai shafe wancan mutumi wa qudiya alaihi bizawal haka Allah madaukin sarki zai gama mai aiki a waye gari ya zama cikin kundin tarihi an gano wannan da kyau ko wannan shine abin da suka yi mai Ibn Taymiya kuma kajiyan da Allah ya musu shine malai yace akwai misalai da yawa yan sarkin da ya fada da Imam Malik kuna da labarin shi wanda ya fada da Ahmad dan Hanbali fa Allah ya basu kai ta misali wanda ya fada da Shehu dan Hodiyo fa ka labarin su haka Allah madaukin sarki zai ta murkushe su karkaje da nisa wanda suka yi fada da Bello ya ba fa eh tukuna Allah madaukin sarki ya sa mu dace ko wanda suka fada da Malam Jafar ko wanda suka fada ma da Albani yawa tukuna ma Allah madaukin sarki ya shiryar da al ifraj an ibn taymiya yayi wanda damuwa da Allah ya saukar ma ibn taymiya wal jafawati malikiya da wani jafa'i da gwamnati ta nemi ta yi ibn taymiya ta kawo da burki a hawa a gwamnatin si ibn taymiya ba ta dawo ba kaga yanzu matsalolin da ake zargin ibn taymiya kace ta yi me ta kare yanzu si ibn taymiya ba su da matsala to ana nan sai gwamnatin si ibn taymiya sai ta wani jafa'i ta wani kuskure ta zamiyan kafa ta fitan kafa a ba ibn taymiya bai shiru ba a nan da nan kawai sai ya daga kafa ya ce ba daidai bane malai yace ya kula Sheikh Alamuddin Barzali babban malami Alamuddin al-Barzali yace mu'asir Sheikh Ibn Taymiya wanda ya zamani ɗaya da Ibn Taymiya ne yace inna sultan lamma dakhala ila misr yayin da sarki Kalawun ya dawo misra yawmal idi ya dawo ranan sallah karama ne lam yakul lahu hammun sai ya zama gwamnatin shi ba ta da wani muhimma illa an yufraja an Ibn Taymiya kawai so yake ya fitar da Ibn Taymiya daga wancan kuncin da aka saka shi wa yu'ta bihi misra yazo da Ibn Taymiya Masar mu'azzizan cikin izza da buwaya kawai abin da yake bukata kenan ba an kore shi zuwa wani waje ba to so yake dawo da shi Misra cikin izza mukriman kuma cikin karama mubajjilan an girmama al'amarin shi fawajjaha ilayhi fi sani min shawwal a biga watan shawwal sarki da kanshi ya tarbo ibn taymiya ya talibuhu ila misr wanda ya aika mai cewa yayi maza yazo misr ana son ganin shi a takwas ga wata min shawwal gadar ibn taymiya al-iskandariya ibn taymiya bar iskandariya wa wada'ahu khalqun kaseerun aka samu jama'a masu yawa suke ban kwana da Ibn Taymiya fi ijlalin kabeer cikin babban girmamawa wasti'fa'in baligh taru akai mai yawa aka zo aka rago Ibn Taymiya har bayan gari duk gari ana ta kuka ana ban kwana haka Ibn Taymiya cikin izza yayi mai idin karu Masar walamma wasala Ibn Taymiya ila Ballat yayin da Ibn Taymiya ya zo garin Ballat al-Malaki sai sarki da kanshi masha ilayhi sultan Hatwat wannan garin shine babban matarban sarki ai sarki da kanshi ya tako da kafan shi wastaqbalahu fi majlisin hafilin ya tarbi Ibn Taymiya a wani babban majalisi fihi kibaru ulama'i Misr akwai manya-manyan malaman Masar a wajen wa Sham da manya-manyan malaman kasan Sham wa qudatihima da manyan alƙalan Misra da manyan alƙalan Sham baki daya suka zo tarban Ibn Taymiyyah yatahaddasu an hadhal qudumi wastiqbal as-sultan ilayhi qadi Jamaluddin Ibn Qalanisi babban alƙali Ibn Qalanisi shi ya bada labarin wannan tarban da aka yi mai Ibn Taymiyyah qadi al-jaysh shine babban alƙalin sojojin Masar alladhi kana hadiran fil majlis yawma zak wanda shi ma yana wannan majlisi na tarban Ibn Taymiyyah a wancan lokacin wa shahada al-umura bi nafsihi shi da kanshi ya ga abin da ya faru ya kolo ga abin da yake cewa inna sultana lamma qadima alayhi shaykh taqiyuddin ibn taymiyyah yace sarki yayin da ibn taymiyyah ya iso gare na hada qa'iman lishayh awwala ma ra'ahu haka ya miƙe da kanshi daga hango ibn taymiyyah ya miƙe wa mashalahu ila tarafil iwan haka ya tafi har ƙarshen rumfan da aka sa na tarban ibn taymiyyah ya je tarbo shi wa atanaqa daga zo ibn taymiyyah suka runguma juna hunak anan wajen hunai hatan dan wannan lokaci haka summa akhadahu ma'ahu sa'a ila tabaqatin fiha shubak ila bustan haka ya kama hannun ibn taymiyyah aka je wajen shakatawan sarki a wani lambu suka yi awa daya fajalasa sa'atan suka zauna wani tsawon lokaci ta haddasa ne suna tattaunawa kaman kai ne yanzu Buhari a ce ya zo kofan Abuja yana tarbanka ya dauke kai kai kan lambun shugaban kasa duk ga ministoci da sarakuna da manyan kasa suna jiran ku ku je ku zauna ku yi awa daya kuna tattaunawa ah yaya ka samu daraja ko baka samu ba yanzu Reverend Embaka ya samu daraja ko bai samu ba amma daga gamawan shi shi ma sai suka dauke shi suka yi kauye da shi kun gano wannan da kyau ku eh zami magana amma tunda ba ɗan set din mu bane kaga bai kawo da mushige tun din su ba sun ce su ba wannan ne yasa ba saboda shi yayi magana a wancan karin yayi campaign sosai ko yayi maganganu masu daraja masu tsada to amma shi ma ya dan dana ai kuma da yaje da baba ba sun kebe ba eh ba su yi maganganu ba ko ba wanda ya sa abin da suka faɗa sai kwanan nan ne yake dan faɗin wasu maganganu to kai abin da ya kamata in an maka abin da ya kamata su ko masu tsiwa sai su ta yi an gane wannan wani zai ce to ai mu mun yi kokari mu ne muka yi bayanin da aka samu da canji kai ba ka da hankali ai inda kana da hankali kai ka san girman Najeriya kai yanzu misali ka kalli mutanen da Reverend Embaka ya tara yake ta babbaka musu bayanai kai kai saka tara wannan jama'a kun gano wannan kuna da suna da wauta na magana da na aiki da na tunani baki da ba ga baka ta hayaniya hayaniyanka ya kare a wani lungu ne fa bai kai ko ina ba ba wanda ya sani to amma yan kore in sun zo kore sai su ce ai ko ina ana ta labari ai na ke yi kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu. Jawara na bayi hakuri sai Allah madaukin sarki ya kai mu kawo na gaba zamu zo zamu tashi daga inda mu kwana anan ne muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum.